إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا 20 تشيب جوتن شعبان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة شكرا دولين دليه دولة 40 بقوي ينا دليل التقوى جوتن فبراير 2026 من فارق شكرا أنشم شهر الصيام شهر اليوم شهر القرآن شهر الجود والكرم شهر مدارسة القرآن وتم مدارسة القرآن وتم قيام الليل وتم عباد وتم اعتكاف وتم إيمان المسلمين ديوا يكي جاروا يكي قاروا watan da Allah yake bude kofofin aljanna gaba daya, ba wata kofa da za a kulle cikin kofofi takwas din nan, watan da ake kulle dukkan kofofin wuta guda bakwai, watan da mai shela zai shela ya baghi alkhairi aqbil, kai mai neman alkhairi fuskanto, wa ya baghi ash-sharri aqfir, kai mai neman sharri ka takaita. Watan da Allah yake yanta bayi duk dare, akwai wanda Allah yake yanta su da bauta. Watan amsa addu'i, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb, kwana goma rage gatan kuma Allah ya ce ujibu da'wata da'i idza da'an, in ka roki Allah an gama, amma condition din falyastajibu li, mu da farko mu amsa kiran Allah mu imani da Allah. Shike na ya rage in duba me Allah ya faɗa, Allah baya saba alƙawari. To daga cikin muhimman ibadu a cikin watan Ramadana akwai me? Na ɗaya akwai shi kanshi azumin, ko da Hausa ana cewa watan ne watan azumi. To kaga babban ibada azumi. Abu na biyu akwai iya iyamu Ramadan, ba ana ce ma iyamu Ramadan, amma ba Ramadan sai a ce iyamu laili generally ke annabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sai ma ka ce mai iyamu Ramadan, ko kuma ka ce mai salatu tarawih. E mun fi sani shi haka ko? Ko za a ce sallan tarawih, tarawih ko tarawihi ga shi nan dai ko a sallan ashan, ashan. To wannan sallan tana da muhimmanci, sallan dare cikin Ramadana. Sallan karanto mana wani su littafai kamar guda 12. To ana ce musu tahajjud, sun yanzu sun fara kawo ƙura. Tabbatin da ƙura ne, kaga ko tsintsiya ka sa pit 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 an koyi ƙuran nan ko? Duk yawan ƙura ka sa tsintsiya kawai, ballanta ka sa jiƙaƙƙen tsumma, shi ke nan an gama. To ba wani shubuha ba ne, alhamdulillah. Dala ga littafai dogin ɗaya, abin da nake so mu tattauna shi ne falaloli 48 na ƙiyamul layli. Falaloli 48 na ƙiyamul layli. Wanda ya rubuta shi ne Muhammad bin Salih al-Munajjid hafizahullah, yana da rai. Fa'idoji nawa? To kaga za ka yi kai, in ba za ka yi bari shi ke. Kuma al'amarin yana yin zuwa cikin jama'a ya fi falala, kamar yadda malam zai gaya mana, kai kadai ma kai kayanka alhamdulillah. to kada zama ba nan ba can sai dai jin raguna da raquma kana barci ke barci 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 da sassafe barci da safe da sassafe shine bayan azuba ke irin wannan barcin hasara ne annawmu fi awwalin nahari khurqun rashin hankali ne baccin sassafe rashin hankali ne inji Khawwat ibn Jubair wa awsatuhu khuluqun amma baccin tsakiyar rana dabi'a ce mai kyau wa akhiruhu khuluqun baccin ƙarshen rana can bayan la'asar wawanci ne to akwai wawaye da yawa ke eh zaka ga bacci da safe mun ka shigo unguwa sai kaga kowa ya koma bacci musamman bayan asuba to yanzu mu karanto littafin sai mu shiga qiyamul layli mana falalolin kawai falalolin yanzu akwai wani littafi mai suna fadlu qiyamul layli wa tahajjud kafin su malam Musa su zo akwai malam waye Musa ne waye ne wannan mai littafin shine Abubakar Muhammad ibn Hussein al-Ajuri ya rasu hijira tana 360 dari uku da 60 mai suna littafin fadlu qiyamul layli wa tahajjud ina da littafin littafi na biyu okay kuna da sai Bukhari ai to cikin sai Bukhari zaka samu kitabut tahajjud kitabut tahajjud a cikin sai Bukhari sai kuma yace babut tahajjud bil layli babin tahajjud akwai sunan da yana nan tinda da dewa ke sai ce babu fadli qiyamul layl akwai qiyamu ramadan kitabu qiyami ramadan na Muhammad ibn Nasr ciyar su hijira tana 294 294 akwai mukhtasar kitab qiyamul ramadan na Ahmad ibn Ali al-Maqrizi ciyar samarin wancan ne akwai kitabul witr na Muhammad ibn Nasr al-Maqrizi Muhammad ibn Nasr sannan kuma akwai mukhtasar kitab al-witr na Ahmad ibn Ali akwai qiyam ramadan na Malal Albani shine da kaitaccen littafin qiyam ramadan fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi ya ake yi da kuma mashru'iyyatul jama'ati fihi an shar'anta yi cikin jama'a Muhammad Nasir Albani sai kuma yazo yi salatu tarawih wannan littafin ne salatu tarawih kaga muna da littafai takwas ke to littafi na tara akwai kitabut tahajjud wa qiyamul layl kitabut tahajjud wa qiyamul layl na Abubakar ibn Abi Dunya Abubakar ibn Abi Dunya at-tahajjud wa qiyamul layl shine Abubakar asalin alkunin shi Abubakar sunan shi kuma akasin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Dunya akwai wanda yazo yi littafi 40 hadithan fi tahajjud ji 40 hadithan 40 hadithan fi tahajjud wa qiyamul layl hadithai 40 ashe abun ba na wasa bane ke to kaga wani ya tashi dan yi haushi ya kaci kana da wani kulki a hannunka in ka dan buga mai a baki fit ka kore shi ke hadithai 40 fi me qiyamul fi tahajjud wa qiyamul layl to kaga littafin alhamdulillah littafai da dama malamai Allah ya saka muku da alkhairi yanzu abin da nake so ba wai asalin qiyamul layl ya ake yi falalolin da zamu samu shine zamu shiga nan littafin na Muhammad ibn Salih al-Munajjid 48 fa'ida fi qiyamul layl wa salati at-tarawih fa'idoji 48 na sallan dare da tarawih na farko fa'idan farko yace qiyamul layli shine qiyam lis salati fil layli kai ka tashi kai sallah da dare sawa'an ya kasance bayan kai barci ne ko ma baka yi barci ba qiyamul layli don an ce tahajjud shine as-salatu fi al-layl ba'da an-nawm. To ka dan kwanta kai barci ka tashi, to shikenan sunan sai dan canja sai ce tahajjudi, tahajjud. To sai ce qiyamul layl sunna ce mai karfi, kuma ta tabbata da qur'ani da sunna da ijma'in malamai. A qur'anance mu duba suratul furqan, Allah ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha qatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna, yace yabituna me ba ta yabitu suke kwana. Tun kai sallah bai ishara ce ka kwana ne, ka kwana. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, tsakani da Allah mai Allah yake nufi da wannan, suna mai kenan tahajjudi. Yabituna suna kwana, kada sun kwanta bace su tashi sun kwana suna sallah, daga nan sai karfe 4 ko karfe 4 da rabi. Kuma Allah ya yabo ga muttaqi masu tsoron, wannan ibadur rahman ce. Na biyu muttaqi masu tsoron Allah, Allah mai girma da kuka ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun, suna cikin aljannoni da kuma mafubugar ruwa. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kafin haka sun kasance suna ihsani. To muttaqina da muhsinuna me suke yi? Kanu qalilan min al-layl ma yahja'un, kadan suke barci. To sai ka duba su waye kadan suke barci, maybe kana ciki maybe baka ciki. Wa bil ashari hum yastaghfirun, can gab da sahur suna tazzaga istighfari. Allah ya yabo ga mu'minai, yace ta tajafa junubuhum, yace innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha qaru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Izra na juma an kana tunan ba sujada zai ba, ya taso kuma ta tajafa junubuhum anil mabadi'i, suna nisantar da hakarkarin su daga gurin kwanciya. Mu'minai aljanna ke, kuma yad'una rabbahum, suna ta roƙon Allah khawfan wa tama'a, suna masu tsoro na hukumar Allah, kuma suna masu kwaɗayi na me falalar Allah. Kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah ce fala ta'lamu nafsun, tunda sun ɓoye sallar su. Talikin da malam ya mana nan yayi kyau sosai, tunda sun ɓoye sallar su, to sai Allah ya ɓoye ladan su gobe kiyama. Fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ثم قوية نقو سكين داري وفي الله قوية مثلادا سيفنجي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سنشاء وهلا دونيا تقول إن شاء الله ذاتي فرنجي جزاء بما كانوا يعملون. أرسل الله درسالي dala mulizimci ikhlasi wajen yin sallah. Wanda aka ga daga wani gari can irin su Abuja, Abuja kasashen waje an sa kamera yo ana daukan sallar dare, to laysa hada min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ba sunnar manzon Allah bane. Dan ana nuna wa jama'a mu muna sallar dare, mu wasoran Allah ne, mu mun tashi karfe 1 muna sallah. Ha, to wa nake nuna wa kenan abinda ake so a koye ni kuma na bayyana kamar na jin kibe a gurin kenan. Daga cikin ayoyi Allah ya yabo ga masu qiyamul layli, amman huwa qanitun ana al-layli ji ana al-layli, can cikin dare tsakani da Allah yanzu zuwa yake sallah musamman Ramadana. Misali ƴan Tijjaniya ne ko ƴan Ƙadiriyya ne ko ƴan Izalan Jos ne, wanne na ciki ke sallah can cikin dare? Ni bi a masallatai nake nufi ne, akwai wanda suke can cikin dare? Kamar babu ba, babu ba.
zai ka nemo suwaye suke tashi ko suwaye suka sunnanta ko suka sabunta ko suka jaddada sallah cikin dare su ne ahlus sunna ke wanda suke kokarin bin sunna daidai wa daidai alhamdulillah wancan kuma su suna korewa ku kuma kuna ta faman yi ko insha Allah alhamdulillah to kaga mutum zai yi ikhlasi yayi kawai ya dawo amma huwa qanitun ala al-layli me yake yi sajidan wa qa'ima sajidan wa qa'ima me ake kenan sujjada sallah ake yi to tsakanin da Allah mutum ya bar abin kwanciyar shi ya taho masallaci me yake nema a gurin Allah yahzarul akhirata yana tsoron lahira wa yarju rahmata rabbi kuma yana fatan rahman Allah ka bar daki ka taho masallaci ai ba ikhlasi ba neman lahira da kuma falalolin Allah ba zai yi ba in ta bacci na kawai mana Allah ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna ka duba wannan suna tashi su yi sallah wayancan kuma suna ta faman bacci sun yi daidai walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab kaga shi ma sallan garan nan sune ulul albab yanzu ko a gida kai yayi alhamdulillah kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya mabibiciyar sallah bayan sallan farilla ita ce me sallan dare afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram wa afdalu salati ba'da alfariida salatul layl muje gaba sallan dare ita ce sallah mabibiciya mutlaqan banda ta farilla kaga kenan anan akwai nafulbuli da rana akwai nafulbuli da daddare to amma nafulbuli da daddare sun keke nafulbulin rana an ji wannan afdalus sala wa afdalus salati ba'da alfaribati sai sai me salatul nahari a salatul layli to sallan dare kuma yana daga cikin asbabu dukhulil janna Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon da ya shiga garin Madina yace ya ayyuhan nas ashu salam ku yada sallama wa at'imu at'am ku dinga ciyar da abinci wa sallu bil layli wan nas niya ku dinga sallah da daddare mutane suna faman barci barcin dare kaga barcin dare abu ne mai kyau to tadkhulul jannata bi salam an gama za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batiruha min zahiriha kai gidaje dakuna aljanna ana ganin ciki daga waje waje daga ciki sai ka ce ya rasulullah nawaye gidajen dakunan sai ce liman ataba al kalama wanda yake magana mai kyau ba wanda baya taba maganganu ke wa at'ama at'ama mai ciyar da abinci wa adama siyama yadda goma akan azumin tsawu'i wa sallallahi bil layli wan nasuniya to kaga ba su ana sa speaker overall speaker maybe akwai makokin masallaci ba musulmi bane to ya zamu dame shi ko mun san yana da haƙi akan mu ko ba su da haƙi ne suna da shi to Allah cikin Ramadana musamman sallolin daren nan can amma da sikun na cikin masallaci kawai da iya bukata ya ummu mutane sun yawa iya bukata shike amma ce overall ana shiga haƙin mutane kuma yace Allah ya isa fa to Allah ya isa wattaki da watal mazlumi me bi ka hada shi zakat maybe yana da hawan jini yana so ya kwanta ya bacci kuma an ce ya bacci mai lafiya kuma kai ka zo ka hura speaker daga hura speaker ma kawai ka furgida shi ce me fa inna lillahi ke oke a masallaci ne ba la hawla wala quwwata kuma kaga daga cikin masallaci ne Allah mu dinga yi mana tsara muna duban bakin me ga tare kada wai neman sunan ibada kuma mu zo mu fada haƙin mutane da dama qiyamul layl yana tsayar da mutum daga wuta ga wata kissa Abdullahi ibn Umar yayi mafarki wai mala'iku biyu sun zo sun kama shi sai aka tafi da shi hanyar wuta ha sai ce a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar sai suka hadu da wani mala'ika ce karka ji tsoro kwantar da hankalinka da gari ya waye sai Abdullahi ibn Umar ya kwashi mafarkin yaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce ah ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-layl madan la da Abdullah mada yana sallah da dare ma mana Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mafarkin yaje ga fasara mai ba oke har ya gane a ya har ya zage barci barcin da ya mafarki kaga manya ko ya to ai kai da kana sallar da dare mana amma dai kai salihi ne malamai suke cewa akwai fa'ida cikin wannan hadisin akwai falalan qiyamul layli sannan kuma yana tsayratar da mutum daga wuta domin mala'ikan da ya hadu da su yake ah karka ji tsoro to yake kai salihi ne kuma kana kan alkhairi duk da cewa dai baka qiyamul layli cewa inda kana qiyamul layli to da ba su kama ka sun tafi da kai hanyar wuta ba to sannan kuma innahu lama hasala li abdullahi min tilka ru'ya yaqinun shi ya ga yaqini ne a mafarki ya ga wuta to wani hanya zai bi ya kare kanshi to tun lokacin bai bar qiyamul layl tun lokacin malai ce daga cikin fa'idodin da zamu samu a wannan hadisin da Allah sun ce ni'mar rajul abdullah ni'mar rajul ni'ma fi'lu madhi lil madhi kin ar-rajul kuma fa'il to abdullah shine al-mamduhu abdullah yace a daga cikin fa'idan da mu samu anna man yusalli min al-layli yusabu bi kaunihi ni'mar rajul wanda yake sallah da dare sai madalla to maka ga rashin adalci irin namu ta ko irin nasu ne da ke wanda yake qiyamul layli kuma shine mutumin banza kaji ko manzo Allah kuma yace ni'mar rajul abdullah law kana yusalli min al-layli wa masallatan da ake sallan tahajjudi shine ake samun condom kaga irin wannan idan mutum yaje lahira tsakanin Allah ya zai tsira ana kwasan matan mutane da ɗan zaurawa kwasowa fa ji kawai kwasowa irin wannan magana kuma a rubuce fa a rubuce ana kwaso 'yan mata da zaurawa oke na ɗan kwafo shi a nan ba wai bidiyar da aka ƙirƙiro da sunan tahajjudi amma abubuwan da wasu maluma suka ƙirƙira a cikin watan Ramadana a goman ƙarshe wai maluma ma suka ƙirƙiro kaga ya ma maluma ƙarya ce ne ko da sunan tahajjudi suna ɗiban matan mutane ta da zaurawa da 'yan mata cikin tsakiyar dare to ban san uban ma yake zuwa ya kwaso su da sunan yin sallar dare to wannan fasikanci ne ba musulunci ba ne jifa fasikanci ne oke mutanen da Allah ya siffata su da imani da taqawa da ihsani to ya ce fasikanci ne oke duk su da ma fasikai ne kenan al-hudaybi hafizahumullah duk fasikai ne ko ba sa yi ne ba sa sallar dare suna yi ba musulunci ba ne agar ya fitar da mu daga musulunci mu abu in ba musulunci ba ne menene wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kuma ba sunna ba ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san ko a gidansu ne haka a gidansu ne ba sunnan manzo Allah amma a gurin malamai ka ji qiyamul layli tahajjud to almuhim manzo Allah da ya ce ni'mar rajul wanne yake sallar dare yana cewa salihi ne ke sai rage a zahiri kai ikhlasi alhamdulillah abu na shi da ma da yace qiyamul layli huwa da'u as-salihin wannan shi ne sha'anin salihai wa daidanu ibadillahi almu'minin wa shi'arul muttaqin wa madrasatu ar-rabbaniyin wa jannatul mu'minin fid dunya Allah ya yabo gare su كانوا قليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرويتو أديدي أن نصر سمتي عليكم بقيام الليل وانا رمضان يفكر بي أما كما جاء رمضان ما قيام الليل ينعرف فإنه دعب الصالحين قبلكم ونشيني نبيعا صالحي كافمو وهو قربة لكم إلى ربكم ومن قسن جد موضوع جماه لكم الله لأنه مغفرة للسيئات ينا كان كريمان كراكوري كما ومنهات عن الإثم ينا هذا مفادة الزنبي كان دعب الصالحين إعادتهم وشأنهم زيتي أبو نبقى قيام الليل وإيثاره على النوم والتلذذ بالفراش من أسباب محبة الله للعبد يكسن شيء كذا بك تاسو تزو كي صلى هو أجل جراني فا كوكما كتاسو ما صلى كي أشي ذا يصلى أرب بيو كبرغدو كزو ما صلى كي هو أجل نما كتاشي كتاشي كي صلى أرب بيو ينا دقا تين أبن دا الله ذي قولة جيكا يالو أتين حديثي ti Allah yana mamakin mutane biyu to ɗaya daga cikin mutane biyun rajulun sara min wiqa'ihi wa lihatihi mutumin da zai tashi daga bargon shi min bayni hibbihi wa ahlihi ya bar iyalanshi ila salati to Allah yana mamaki sai Allah ya ce ma unzuru ila abdi ku duba bawana fa sara min firashihi wa wiqa'ihi min bayni hibbihi wa ahlihi ila salatihi ragbatan fima indi kage bishedar Allah wanda zai tashi ga daddare dan iska ne kenan go Allah ya ce dan iska ne ya yana kwadayin abin da yake gurin Allah kuma abin da ya kamata mu kyautata wa mu'mine za toke mutun ya tashi a irin wannan lokacin da ake dauke dauke fa amma ya tashi ya hako tuki la ya tawo masallaci to me yake nema ne yana neman yardan Allah abin da ya kamata ni zuciyata ta faɗa ke karanta a to ya fito zina ne a to da ban ka saba yi ne ko kaga abin da mutum ya saba shi zai dinga jifan wani ko wallahi musta'an ya zan samu dabti ne ko ya fito sallah ke ko zina ya fito ne ko ya bi gidan karuwai ne sai a kani da Allah bai kamata irin wannan mummunan me mummunan zato kuma annabi zai iyyakum wadanna fa inna dhanna akdhabul hadith irziya tashi dai rabbatan fima indi wa shafaqatan mimma indi to kaga wannan ya tashi da daddare alhamdulillah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun min qurrati a'yun kaga fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya abinda aka koye musu na abinda zai faranta musu rai Muhammad ibn Ka'b al-Quradi yace innahum akhfaw 'amalan sun koye aikin su na dare kaga ana buƙatar mu koye ne Allah ba mu sashi a social media fa akhfa Allah lahum thawaban kuma sai Allah ya koye ladan su فقدموا على الله لذلك جاء بورن الله فقرت تلك الأعين في الله يفرن تامتوري ثم قوي أي كنتو الله يقوي لا دمتو سنة هو سيفرن شيكي الحمد لله يوكا قولنا مغانا سبو محمد بن كعب ينا دا كيو ميايا تاتسو سي مصممم دا انزامني ويسلل درسي انسا كمارا سي انسا Facebook eh da wuta sosai fa me kuma takaita wuta guri ya danyi duhu duhu yo ana sallah kana kuka ma ba gane kana kuka ba to an fito dara dara idan abushe kana zazzara ido malai sai Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin Hadil Arwah ila bilad al-Afrah yace ta'ammal kayfa qabala ma akhfawhu min qiyam al-layl duba abinda suka koye yanda Allah ya sakanka musu da abinda suke koyewa bil jaza'il ladhi akhfahu lahum da kuma sakamakon da Allah ya koye musu abinda rai bai taba gani ba fil jannati ma la aynun ra'at baka taba gani ba wallahi wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sai Allah ya saka ka muku da farin ciki cikin gidan aljanna to wannan fa hada ar-rajulu alladhi sara min firashi min al-muttaqin wanda zai tashi da dare farko kamar she da a wannan yana jin tsoron Allah kanu qalilan min al-layli ajibu innal muttaqina fi jannatin wa uyun kuma muttaqina yake fa sai ce kuma kanu qalilan ne suke yi kanu qalilan min al-layli ma yaj'un bil asari hum yastafirun abu na takwas ma da yace qiyamul layli huwa sharaful mu'min daukakan mu'mini ke oke kana so ka samu capacity a gurin Allah wa sababu rifa'atihi wa ulwi manzilatihi kana so lallai ka dinga qiyamul layli kaga ba ya kamata mu dage tun yanzu ke ba wai daga ramadana sai ramadana kito wai dan Allah yana da tambaya yanzu a goman karshe zan yi sallan tarawih ne in zo in ƙara da tahajjudi ko ya za a yi ne to shi manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha take cewa baya ƙara a ramadana ko ba ramadana ba kan raka'a 11 to abin da yayi shi manzon Allah ya ishe mu mana kaga mu maganan gaskiya ba ma raka'a 11 wajen ramadana ko muna yi mafi yawanci ba ma yi shafa'i da witri dai da tawa alhamdulillah sauran magidanta da samari kuma sun fita yawanci da ta za ka ga sun tsaya sun yi shafa'i da witri raka'a 3 dai alhamdulillah ana yi amma raka'a 11 fa yawanci wanda Allah yake datar da su din ba su da yawa yanzu wanne ya kamata ni kenan ga irin wanda manzon Allah yake mana sallah in daga zan tashi da daddare in bari kawai zo sallan tahajjudin in zan bi sallan masallaci kenan in kuma zan yi kaya na a gida in je in ƙara ta can in kuma na gani bacci ya min na yawa ba zan iya tashi da daddare ba to ko in je masallacin da ake a farkon dare shikenan in kai bi liman ma har aka kare ana baka ladan qiyamul layli complete complete to malaika jibril yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muhammad sallallahu alaihi wasallam sharaful mu'min daukakan mu'mini akwai daukaka wajen gwamnatin tarayya ko in kai wani ne sai ake wai an baka oo mr 00 from nigeria inda har iska ba na ba din liwadi ma an ba su kowa da ya duwa mitarkace sun sanga cewa sun ya ka cancanta sai a ba su amma mu yanzu mu talakawa ya za mu samu capacity a gurin Allah sharaful mu'mini qiyamul layli wa izzuhu izzarka kuma istighna'uhu 'anil nas wadatan ka barin mutane abu na tara karanta qur'ani yawa ramadana akwai karatun qur'ani ko to karanta qur'ani kuma cikin sallan dare falala ce ganima ce babba ba wanda za a haramta mai tashi da daddare sai ga falalle rafkalanni shantakakke ga sorogu Allah sallallahu alaihi wasallam man qama bi ashri ayatin duk wanda ya tsaya ya karanta aya 10 to kaga akwai masallatai masu sauri ne bi duka sallan ayoyi 10 amma ka hada da fatiha mai tafin aya 10 ko maybe alhamdulillah ya rabbil alamin ghayr maghdubi alayhim wala dhalin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahu akbar shikenan abin da ya karanta raka'a ta biyu alhamdulillah rabbil alamin rabbana hab lana da rabbana ko yake sallan to in ya dace zaka ga bin mamaki aya daddai kawai shikenan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qur ya laitahu da zai dinga maimaita mana ya laitahu rabbana atina din ya maimaita ta so 5 so 10 kuma kaga wannan zaka samu fallalan in zaka yi sallan ka kai kadai amma masallaci kana ta maimaita musu sai kai kai mallan imma kamar karatu ko ba ba san wannan maimaitin kuma kaga kai dai ne zaka maimaita iya sarranka
zaka yi ruku iyakar ranka sujjada mai tsawo tsawo mai kyau-kyau idan an ka tashi ka karanta aya 10 kacal ba za a rubuta ka cikin gafalallu ba to dan Allah ya kamata ana ƙara sallar isha kar kowa ya fita sai ya tsaya ya raka'a biyu aƙalla sai a ce ka karanta kai yanzu ko da falaki da nazi ba kawai aya 5 aya 6 kaga aya 11 yake to tare da fatiha kafa 7 14 a can nan kuma yawa 11 kaga aya 25 alhamdulillah ko da falaki da nazi kawai ba za a rubuta ka cikin gafalallu ba kamar da yawa fa muna shiga cikin gafalan nan to wanda zai tsaya karanta aya 100 shi kuma kutiba min alqaniti capacity ya hau ومن قام بألف آية ألف آية wannan sai na samu target kenan yanzu target din shine 1000 aya to kaga sai na samu masu target irin nawa 1000 aya to ma ban samu masu target irin nawa ba to kai ja gida ni kayan shi kadai ni kadai ke 1000 aya idan sai dan karanta 1000 aya to sai dan karanta 1000 aya to maybe ni na sayin da dai zan yi imma kama aya ɗaya ne ta maimaita ta so 1 × 1000 nawa kenan akwai wanda zai proving 500 yake nifi 1 × 1000 nawa kenan 1000 ko in samu irin ayoyi masu 50-50 ɗin nan to kaga 50 × 2 nawa 100 to 100 × 10 1000 yanda zai za ka karanta kawai in kuma za ka faro tun daga farko ne baƙara ka gama ta suratul ali imrana ka gama suratul nisa'i ka gama suratul ma'ida ka gama to kaga kafin nan alfijir ya gama fitowa ke an gama lokacin namu yanzu ba albarka ba albarka don da za ka tsaya da 1000 aya aya 2000 ga wata hanya mai sauƙi قل والله احد اذا اديت سيوا ان كرنتا تسو 25 نا كرنتا ايه نو كينن 100 دون نتي زني ركعه 10 ده wannan wannan hanyar kawai قل والله احد shike kuma karkare na قل والله ba ce haba قل والله ko yake ta karantawa قل والله kawai ta wuce kawai ba والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران tana daidai da wantar da Qur'ani to kaga karanta ta so 25 ka karanta aya nau kenan 100 to a raka'a farko raka'a ta biyu 3, 4, 5, 6, 7, 8 aya nau ka samu 2 kuma wannan ya fi maka shortcut kafin mai suratul baqara ya kai ina har ka huta aljanna sai aka yi araba ya shi ka zo ne wallahi sai mu muka yi kuce a mu kun muna nan tun shekara 500 ba kun wallahi dai ba kuma ka karanta ta so 10 za a gina maka gida cikin gidan aljanna kafin ka samu sura mai albarkan qul wallahu a qur'ani to in ka tsaya da 1000 aya za a rubuta ka cikin muƙanƙari masu tarin ladan duniya gaba daya iyamul layli mutum ya ta karanta Qur'ani yana cin ni'imomin da lalle musulmai su yi rigeggeniya kuma wanda suke wannan ana musu gibba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hasada sai abubuwa biyu kawai mutumin da Allah ya bashi Qur'ani kuma yana tsaya da Qur'ani ana al-layli wa ana an-nahar to wannan zaka iya gibba ni ma da Allah ya bani Qur'ani dinga tsayawa da daddare ina iya karanta aya 2000 nan da kuma mutumin da Allah ya bashi kudi malan kaga Qur'ani yayi sai aka fara gabatar da Qur'ani akan alajifa rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari sai alajifa biyo bayan Qur'ani wa rajulun ataahu Allahu malan فهو ينفقه فيما آناء الليل وآناء النهار إما يقول نما دا الله يباني دلولنا منا نما دنجا تشيروا كمين دا الله يكي تشيروا
ni ma da Allah ya bani Qur'ani mana dinga karatu kamar da wancan yake yi iyamul layli abu na 11 yana daga cikin nau'in godiya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa da daddare har sai kafafuwa sun tsuruwa sun kukumbara Aisha ta ce ya Rasulullah ya kace irin wannan bayan gafarta maka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara ci aya Aisha afala akunu 'abdan shakura kaga muna da kyakkyawan kwaikwayo ke yanzu iyamul laylin mu dinga yi saboda godiya ga Allah Allah ya baka ni'ima Allah ya baka gida Allah ya baka gashi na hadda AC ga gidan ma har an sa soda kuma gidan manzon Allah babu fa Allah ya baka ni'ima ga abinci alhamdulillah ga kwanciyar hankali alhamdulillah mallai ce matsala ta 12 wai iyamul laylin nan yaushe ake farawa ne mallan albani yayi magana anan kuma ya warware mana matsalar jiba ina haka fice abu kawai Allah ne kawai yake datarwa yace waqtul qiyami muji in muka gane wannan ina ga ba wani sabani da zamu sake ku matsala ta 10 yace waqtu salati al-layli min ba'di salati al-isha'i ada mana rajira shi aka saba ku ila al-fajr to kaga wanda suka yi farko basu ti wanda suka yi a ƙarshe ba saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah zadakum salatan hiya al-witr fasalluha ma baina salati al-isha ku yi witrin ku daga sallar isha har zuwa salati al-fajr to sai mallan albani yana nan yake cewa nan qiyam ramadan wa salatu fi akhir al-layl afdalu yanzu mai sallan farkon dare shi yake da bakin magana ba ba shi da bakin magana dan Allah da suke sallan karshen dare sallar su ta fita ku falala to ku ɗan oya oya ma a je tafsiri oya oya duk sallolin an yamu tsaso a cikin minti kadan duk an gama za a ji a saurari me tafsiri to kuma tafsirin ba na Qur'an bil Qur'ani bane ba tafsirin kuma ba tafsirul Qur'ani bil ma'suri bane to dai bi ra'ayil mahmud ne ko bil mazmum ne Allah wa ala tafsirin da zaka ji gashi nan gashi nan ba gishiri gishiri eh ba magi ba kayan yaji duk dai alhamdulillah duk kalami kawai bakin ma ana ji yana kubucewa to Allah yanzu mun gane wannan matsala ina ga ba matsala ku yanzu naga mutane suna salla bayan sallar isha me zan ce muku kenan ba ni da bakin magana kai ma an kaga suna salla cikin dare kana da bakin magana ne to Allah ma dinga duba irin wannan litafin to sai ma lace yabda'u qiyamul layli min ba'di salati al-isha shi ma abin da yake fada yake fa'ida nawa 48 wajen sallan dare da salatu tarawih yabda'u qiyamul layli min ba'di salati al-isha kaga dai ka tsaya bayan isha kai abin da ya sauka shikenan alhamdulillah kai qiyamu ne ila tulu'il fajr sai ce was-salatu mashru'atun fi awwalihi kamar yadda musulman ya ce duniya kenan go farkon dare ake yi wa awsatihi ko tsakiyar dare kai wa akhirihi ko karshen dare duk lokaci kuma ce wa afdalu awqati thuluthul akhir thuluthul akhir lokacin Allah yana sauka ce wa bai tambaya an bashi wa bai roka an amsa mai hadisi ne kuma mutawatir wa bai nemi gafara ta an gafarta mai to sai ma lace laysa al-qiyamul layli adadu raka'atin mahdud eh wannan matsalar sabani shi ma al-albani annan yace a maganar gaskiya kira raka'a 11 to miji dai mun shi ne yake faɗa faman sha'a aqala aw qassara wanda yaso yayi ta da tsawo wanda yaso ya gajarta ya kace wai yanzu masallatai da yawa daga alamtar kaifa ne zuwa minal jinnati wan nas an gama
ko mutun yayi ikhlasi je kaga ya wuce ka fa kai da ka dauko suratul baqara sai shi ya dauko daga alamtara kai fa zuwa minal jinnati wal nas amma ya fi ka ikhlasi wallahi ya wuce ka gurin Allah to malam da farko yace ba iyakance ba sai yace lakin al iktisara ala ida 10 rak'a afdal yawa to ne za mu dauka kenan 11 kawai ya kamata لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الانغما شيء aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan cewa za su yi tarawihi tarawi sai kuma su goci tahajjudi a da sun ta kai ta dai da manzon Allah kai da kai tashi da daddare ba sai kai na farkon daren ba yanzu in baka misali daya biyu sai ka zo nayi hada hade abinci ne sai nayi hada hade an mun kwado sai nazo na sha kunu sai nazo na sha minerals yawa kakkara dare to zuwa aljima cikin ka zai fara gaya maka kai baka kyauta mun ba fa eh ka ci kwado ka sha fanta fanta ma da ka sha ka kara da coca cola a ka kai hada hada ko cikin zai burkice ko to ke to wajen sunna ne kuma sallan dare kai hada hada kuma sai ta tafi dare shi manzon Allah hade hade yake sallallahu alaihi wasallam la 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 sha dai ko sha ma matsala ce da malamai sun je sun dawo to ma zai wahala kuma a ce duka daidai ne duka daidai ne a akwai mu suke kan daidai ke sai mu ce kai wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kokari ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna yanzu yana nuna mana adadi ne ko kaifiya yake nuna mana hadisi yana na kaifiya ne ba adadi ba wace in kace adadi ne masna masna bibbiu bibbiu to gafa ta mala yana da tambaya bibbiu so 100 ya halatta sai kai kai manzo Allah ya taba yiro wannan sallah to ya manzo Allah yake ya Aisha radiyallahu anha take cewa kan sallallahu alaihi wasallam ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة شي ركعة شاد يتاشي إن بيسامو يايد الدجربة سيراما ركعة قوم شاديو أبو نشاهدو قال شيء مسلمية نية إن ذاك قلت هكا نية ذاك تاشي بددري نية ميكو تو إما بكسامو كايبا ذا أباك لا ذاك من كايب الحمد لله kuma da ce abu na 15 sunna ne ga wanda ya tashi da daddare zai yi sallah da farko ka goge bacci a idan ka tukunna yo haka din nan ma sunna ne goge bacci sannan ka karanta azkarul istiqaz minan nawm alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur daman kana dan aswakin ka gebe sai kai aswaki sunna ne amma da sunan kamar mun fanci kalar da ita sai ka karanta inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari ayatin lil albab ayu goman kashin suratul ali imran yanzu ka je kai alwala sai ka fara sallar ka da rak'atayn khafifatayn yau kamar ka karanta wal asri da qul wallahu ahad shikin ko qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbik kar ka tsawaita to kenan ka naga ba kuma ka dan tsawaita tsawaita tsawaitawa sannan ka cika sallar da witiri to tunda ka tashi da daddare kake karkamance da addu'a ta biyu a hizbin musulmi la ilaha illallah la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan ka kawo me kake bukata ne sai aburu kai me kake so ne اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني فأرباني دبلاي يا الله وارزقني وارزقني وارفعني فأزرتاني كتوكتاني كنا داتي شيكي لما كنا يارن ديكي زوا مساعدة نشيني انزواركا فأيا كنا تتوى شيني هكا كيما كداتي دوان الله باشي لوكتا باويا تيمو شنشن تابنيو إذا كدوما شوكا بانكتا lokacin da ake campaign tsakanin Allah ba faduwa yake ba lako-lako eh lako-lako ko yanzu ma ba yin sallah sai suje sai a zaune fa to shi ya bi ka tantance ne ya bi ka karfin jiki ne
ya kika iya karanta Fatiha ne Fatiha wannan a zo a gwada a zo a yi musabaka gani eh kada tin din zaka bije shi sai dai ya kika kudi ba ya kika kudi amma a karfin jiki ko karfin iya turanci a rubuta min a rubuta mai zo ya karanta zo in karanta maybe na zai tuna shi ballanta kuma a ce larabci eh ai babu hade to ballanta ce kuma kato da iya daukan buhun masara zai haka da buhun masara 1 2 3 4 5 zai wurgar da ita to kar ko ya fika cancanta bane amma ya dace ne dacewa ne to kai ma ka dage ka dage kai wannan addu'an ka dace shikenan fa shikenan wallahi mun gwanin ka dan dadda shi da ba su da kofi amma zuwa yanzu wallahi sun dace alhamdulillah to ai ba sun fika bane kai man ka dace alhamdulillah to mallai ce abu na 16 ka wannan sunnonin ke ka goge bacci a idanka ka karanta azkaru al-istiqaz minan nawm kai aswaki ka karanta ayoyi 10 karshe na suratu ali imran ka karanta wannan addu'a ta biyu a hisbi muslim la ilaha illallah wa la sharika lahu an gaba don kai addu'a an karba abu na 16 oke qulul iyani yanzu wanda ne bi ne mu tawai ta sujjada ne ko kuma tsayuwar ta fi tsawo to sai ma da yanke mana qulul iyami afdalu min taqwilir ruku'i was sujudi wa takfirir rak'a a dinga tsayuwa mai tsawo yafi a gurin wayan su malamai fa wani sun ce a kai sujjada yafi fa domin annabi sai ce afdalus salati qulul qunut yani qulul iyam qulul iyam dole ibnu taymiya rahimahullah yace inna tatwirus salati qiyaman wa ruku'an wa sujudan afdal ka tsawaita yafi fiye da ka tsawaita ne ka tsawaita ruku'u da sujjada amma jinsin zikirin da ake a sujjada shi kuma ya fi jinsin abinda kake a me yawa a tsaye ke jinsin zikiri addu'a yawa na sujjada ya fi na tsayuwa domin a tsayuwan ba yawan addu'a ake ba yi amma yanzu ka kafa goshinka a ƙasa me za ka hewaita yi addu'a to kaga na can ya fi na can to da wannan kenan ce la'allar raji anna hadha yaktalifu min shakhsin li akhar ya danganta ina da nishadi karfi sosai to kaga sai in ja sallar a tsaye da yawa kuma ta qalibus ne jiki na fara rawa ina fara hamma to kaga sai in takaita tsayuwan in sai sujjada mai yawa yawa ina ta roƙon Allah ma dai ce abu na 17 yana daga cikin ladduban tilawan qur'ani a cikin qiyamul layli an yurattila alqur'ana yau a karanta shi da tartili domin shi zai baka dama na tadabburi shi zai baka dama na alfaham amma kaga yadda ake yawanci a masallatan masu tahajjudin ma sai a hankali dukkan mu muna buƙatar gyara zaka ji yadda liman zai dauko ta a guje a guje fa ita wannan irin karatu ne haka irin wannan gwanna ka je gida kai ka yi sallar ka ke gare duk wata aya an wuce akwai tasbihi sai a tsaya ayi subhanallah in akwai su'al sai a tsaya ayi roƙon Allah sai ya ce was'alullaha min fadli ya allahumma inna nas'aluka min fadlik allahumma inna nas'aluka min fadlik sai a tsaya was'alullaha min fadli sai ka wuce kuma sai ka tsaya ka roƙi Allah in an wuce wuta sai ka tsaya Allah ka tsayartar da ni Allah ka tsayartar da mu Allah ka tsayartar da mu in an wuce ayar azaba sai a tsaya to malamin yace wala ba'sa min alqira'ati min almushafi babu laifi mutum yayin karatu daga mushafi yanzu akwai wayoyi ma to maybe liman yana bukata kar haddanta kuce a masallacin kakab ba wanda zai yi tayi da shi to maybe a ba liman dan tan karami haka sai a sa mai yanda musafin zai tsaya haka na gaishi kama airport a Egypt ke nan ko Egypt babban musafi suke budewa a gaban liman kuma to me hikima haka babu da kika dinga kallo kana karantawa don an dauke wuta fa ya za'a yi shi kenan sai sauri ya fito da wayar to kaga na waya ma ya bi yanzu na'am yau dan tiririn san kawai sai a dan kwantar da shi shi kenan kawai zai bude waya sala ita tana da wuta ko ba wuta a masallaci akwai wutan gurin sai da lura da cajin wayar liman kawai shi ke babu laifi liman ya dauki musafi ya karanta akwai zakwan yana limantar Aisha minal mushafi to kan zo kuna to ne butsuduko ma wai yana zuwa da jacket menene menene ai fito da shi ma baro tsaro zan ja ku daga musafi shi ke wanda ya ga zai bi ne bi wanda bai ga ba zai bi ba ya tafi a wuri shi zan karanto ne daga musafi wanda bai yi ba laifi ba ne ja'i wanda ya ga zai bi ne bi ne wanda ya ga ba zai yi ba ya fita bari dan ba ku minti uku duk wanda ba zai bai fita ka zazzare miki ido ba komai ba komai matsala ta 18 okay mustahabbi ne in ka tashi zaka yi sallan dare ka tashi iyalinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya rahama ga bawan da ya tashi zai yi sallah da daddare ya tayar da matar shi sai sallah in ta ki yayyafa mata ruwa a fuska to dumi ai dumi Allah ya ji kan matan da ta tashi zai yanzu ita ce ustaziyar ki a can kuma shi ne ustazi to dama Allah yana iya hada wannan da wancan kai ustazi ne ita kuma ba ustaziya bace to jarabawa kenan ko kuma yanzu ita ce ustaziyar kai kuma alhaji ne kawai neman kudi ka sa a gaba kawai ta tashi zai sallah da daddare ta tashe ka alhaji tashi 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 sai kyale ni sai kyale ka sai ta tibo ruwan sanyi sai ya fa maka manzo Allah ce Allah ya mata rahama to amma mata sai sun duba wani alajin za su ma wannan yau alajin ahlus sunna wannan ta gaya mai manzon Allah ne zai tsiye ta a ina shi a sunan Abi Dawud hadisi na 1308 a sunan Nasa'i gashi nan 1610 a sunan Ibn Majah kuma Sahihul Albani kaga ta gama da kai alaji kuma maybe daga application din ta kawai rahimallahu rajulan qama min al-layl ko fa in abat nadaha kawai take nadaha fi wajhiha shikenan abin zai kama ta dai kuma ita ce takhrij kai ab takhrij zai kama ta duka kutubu sita duka nadaha fi wajhiha al-ma nadaha fi wajhiha ni ya halatta ka ya famu ruwa shi za ta kawo mai sai kuma ta ce a nadahat fi wajhihi duk the same kifta ido kawai ko minti ɗaya ba zai kai ba duk ta kawo maka ne to alhaji ka gan shi ko sai Allah saka miki alkhairi to amma alhajin da kiki ne ba kaga sai fara timanta da daddare ne ya oke ko a islamiyyar ma ashe iskanci ake koya muku ashe ba ke da tarbiyya malaman kuma ashe duk ɗan iska ne ba su da bayan ta gaya mai hadisin manzon Allah ya take ta kuma ce ya take ta saki uku sai da safe kuma a ji cewa ya ta taimaka mai ne sallan dare sake ta ta wani alajin daƙiƙi ne ba Allah ya raba mu da daƙiƙanci ku zalla in an gaya mun hadisi in gan ku ka ga mun ka samu mata irin wannan alhamdulillah sai tashi 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 sallah sallah ƙarfe uku ta yi tashi mu roƙi Allah Allah ya raba mu da fatana da talauci ta taimaka maka ku ita ma ta taimake kanta a cikin hadisi wanda ya tashi da daddare ya tayar da matan suka yi sallah su biyu kutiba min adh-dhakirin Allah kaseeran wadh-dhakirat shikenan kun samu asalin daukaka abu na 19 malai ce babu laifi da qiyamul layl cikin jama'a ko ba cikin ramadana a tarukar ai ko ba cikin jama'a ba cikin ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya salla tare da ibnu abbas wata rana ya salla tare da ibnu mas'ud wata rana ya salla tare da hudayfa kuma jama'atan fi baytihi amma bai ci gaba da yiratib ratib haka abu na ashirin wanda an fara sallah sai fara gangadi sai fara rikicewa to ban shi kawai je kai bacci don baka sani ba za ka je kana neman gafaran Allah sai kuma ka je kana zagin kanka mustahabbi ne yawaita addu'a da istighfari can cikin dare shine dai wannan wal mustaghfirina bil ashar da kuma kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun annan salatu mace a cikin dare akwai lokacin da babu bawa musulmi da zai dace kana roƙon Allah alheri na duniya ko na lahira sai Allah ya baka shi kuma duk dare ne wannan duk dare to kaga mu dinga tashi da daddaren da izinin Allah za mu samu dacewa abu na 22 mustahabbi ne ga wanda yake so ya tashi qiyamul layli to in ka fara ka ci gaba ka ci gaba domin ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla kuma in ka saba ka samu kai bacci baka tashi kai ba Allah zai baka lada kamar kai falalan ka daji akan aikin alkhairi ke yana daga cikin abin da zai taimaka mana akan tashi da daddare yawa niyya nagartacciyar niyya mutum ya kwanta da wuri sannan kada ka ci abinci da yawa kada ka gajiyar da kanka da yawa da rana abinda babu fa'ida sannan kuma ka dinga kairula sannan ka lizinci lardubin barci kaman za ka kwanta ka yi alwala ka yi azkarun nauni sannan kuma ka halarto da falalolin tashi da daddare sannan kuma har yanzu ka san shedan abokin gabanka ne sannan ka dinga fino manzon Allah ma shi da kanshi yana tashi sahabbai suna tashi to insha Allah za ka ga kana tashi mun ji hanyar da za su taimaka mana na farko dai kai niyya ma tukun ko ya ce kai sallan dare kai ina Allah sai ustaza yayi to ka kwanta da wuri banda su brawling browser din banda kallace kallace kuma ga shan jarabta mu yanzu satellite station 24 hours kalla ma ka sabo da suke yanke shi da daddare 24 hours kallo ne kawai kar ka ci abinci da yawa ba a so da ma na cin abinci na dare ya da yawa dan ci kadan alhamdulillah dan sha shayi shikenan dan ci ganye shikenan alhamdulillah awa an go maka malmala kusan guda 4-5 duk kai kadai wai mai gida jaki shi da Allah ni kusa ku dena samu abinci da yawa ba a so ana wai kar in tuwo ne kar ka ci kaman ya fi dungulan haka shikenan da daddare fa kuma ka sa ganye da yawa musamman mai ciwon shuga kar tuwon ya wuce haka kama an zo maka malmalan ina ina to ka kan ka kwanta shikenan wallahi luka ka dinga yin kailula ladduban bacci salatu tarawih yawwa mun goke salatu tarawih ita ce qiyamul layl fi ramadan yawa an gaya mata haka ne li annahum awwalan majtama'u alaiha a lokacin umar ne to an yi sai a dan huta in an yi sallama sai a huta ko an yi raka a hudu sai a huta kuma suna tsawaita karatu ne sai a ce salatu ne tarawih salatu tarawih kuma sunna ce da manzon Allah ya sunnanta kuma Umar ya rayar da ita to ladan yana da cikin babban abin da zai sa Allah ya gafarta maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa hisaba shikenan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to ba ne ce musamman ga wanda zai je umara ka dage sosai a dinga yin sallar tare da kai a harami ke karkata duka kuwa
kana ta zage kasuwanni har ai sallar isha ma kana kasuwa ana ta tarawih kai kana kasuwa la 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 sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sallah dubu a wani guri sai dai masjidil haram sallah kuma a masjidil haram ya fi sallah dubu dari a wani guri don Ibnu Rajab yake cewa mumini a watan Ramadana akwai jihadani jihadi biyu da yake mara shi jihadun bin nahari shine ta hanyar azumi wa jihadun bin laili shine qiyamul laili jihadi biyu ne jihadun bin nahari azumi jihadun bin laili qiyamul laili yace wanda ya samu wannan jihadin biyu kuma ba ko ne ba shi haƙe shi kuma ya hakuri shi kenan Allah zai baka lada bila adadin bila hisabi abu na 29 ma da yace a an shar'anta salatul tarawi a gidaje tushra'u salatul tarawi fil bayti a gida ya halatta domin nafila ne amma an halatta kuma tare da liman amma kai tare da liman shi yafi to kada no emike sanan go babu ke ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi na 30 alaihi sallam mace a gida ya fita zo masallaci tayi sallah farilla ne ko nafila ko tarawih ne ko ba tarawih ba amma kuma ba hana ta sallah a masallaci ba amma da izinin mijinta in mijin ya ce je ki ta ce zan je masallaci tarawih to kai ba ka isa ka hana ta ba ce sai an dawo ko tsaya mu tafi mana baga su Larabawa ma suna makalkal matan su kai ka ce za a kwace ta ba kuma sai ya rike mata jaka sai ya kama hannunta haka ya mammakale ta ka gani ne ne wannan za ta yi aburu kai ya zama dan iska kuma wallahi a makka za ka gani layi layi ya ɗan rike mata hannu suna tafiya suna zance to Larabawa ne ɗabi'ar su ce can to kar ka kwaso mana karka kwaso sai a makka fa ma suna tawafi ma ga na ga ya rike mata mu to su dai a can karka kwaso mana kana kwaso mana a nan za ka ji komen kala kala to in mutum sai izinin kala kar ta yi ado kar ta sa turare kuma ya zama ba wani fitina shi kenan babu laifi to ma dai ke na 31 ya halatta mata su taru don yin salatul tarawih a gidan ɗayansu kuma su yi kwaikwayo da wata daga cikinsu amma ita za ta tsaya tsakiya ne ba za ta yi gaba kamar da namiji zai ba kuma za ta bayyana karatu wata jiharu bi salatiha ok matanmu na Najeriya suna buƙatar su ji wannan matsala ta 31 wata jiharu bi salatiha kama ya jiharu rajulu fi salawatil jahariya amma yanzu yin sunutu za su yi sallah ko sallan asuba ne shiru magriba ma shiru isha ma shiru amma surutu kuma fayau-fayau alhamdulillah in ya zama dai ba maza a gurin kala za ta yi tartibi sosai da sosai matsala ta 30 da to ya halatta kuma a sa musu wani ya jagorance su ya halatta babu laifi ko su zo masallaci su ba maza babu laifi to malam yace matsala ta 32 al-iktizaru ala 11 rak'a fi tarawih afdal kage na tage mana wannan afdal shi yafi fa huwa fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sun lura da wasu nasoshi suna ganin an kara su ba su yi laifi ba kamar shi yace dai a barshi ya sha 11 ne 33 yace abinda mutane suke na sauri kaga dai wani liman ce okada iya dan kabo fijo waye wannan khilaful mashru' ya saba ma shari'a to fa in adda ila al-ikhlal bi qubanina in babu nutsuwa ma a sallar ko ba ruku'u daidai ba a sujjada sallar ta baci in alayin ku ne daidai bin sallar kawai daina to wanda ya sallar tarawih a masallaci
to fal afdalu alla yansarifa hatta yantahi al imam minha in ka zo zaka bi ka bari har sai an kare dan a rubuta maka ladan qiyamul layli cikakke annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tsaya tare da liman har aka kare za a rubuta mai ladan qiyamul layli cikakke to tambayoyin suna da yawa nan to idan limaman biyu ne fa sai ce wal a'immatul muta'awiluna fil masjid al wahid kal imam al wahid wannan zai ja raka'a hudu sai ya dawo baya sai wannan zai ja raka'a hudu sai ya ja baya wannan sai ya yi mana witiri to kamar limami ɗaya ne sai ya hakuri har sai an je karshen shi amma rashin dabara ne wai sai an yi raka'a goma cif cif sai ka ga wani ya fita nan wannan ya fita ta can wani ya buɗe nan ya fita wai shi zai cika a gida ka zubar da ladan kai in dai har na bi kawai bari in yi witirin a masallaci yanzu dai hana ban na tashi in dan ƙara abin da zan ƙara ita istighfari kuma mun fi gane cewa a sallah shine ita ce ne ibada kawai ba ita ce ba yanzu istighfari ma ibada ne hailala ibada ne addu'a ibada ne Allah mun gane wannan matsala matsala ta 34 limamai da suke ta'awuni in su biyu ne su uku ne to kamar limami ɗaya ne har sai limamin ƙarshen ya gama kuma da ce mustahabbi ne ƙira'atu du'a istifta fi awwali raka'at fi awwali kulli raka'ataini min salati at-tarawih ah nan yace mustahabbi ne a karanta me du'a istifta amma ne sai ka ji karatun fi awwali kulli raka'ataini min salati at-tarawih li'anna kulla raka'ataini salatun mustaqilla 'ani allati qablaha wai duk raka'a biyu sai ayi mai du'a al-istifta amma ba duka guda ɗaya bane dukkan su ɗaya ne ayi witiri ake ce musu yanzu ka duba guda ɗaya na farkon nan Allahu akbar to sai ka kawo du'a al-istifta in ka gamsu ana yi kenan kasa mu jama'an mu na can kaman sun suna cewa makaruhi ne tsakani da Allah abinda manzon Allah kuma shine makaruhi abinda aka bude musu kofofin samaniya shine makaruhi tsagarin ko irin makaruhi ne wannan to shi dai yana da ra'ayi wai duk raka'o'i biyu amma Allahu alam daga farkon nan izniyan azumin ramadana duk dare ne sai na maimaita saboda me suna jere ne in dai na farko in dai ba wani abin da ya yanke shikenan guda ɗaya ya wadatar mu shine mai ce mala yace la haraja fi qira'atil imami min al mushafi fi salati at tarawih ya maimaita mana wannan to shi ma mu fa mamu zaka ga amma kawai mu dan kankamba dan ba ni na iya liman shi a haddace ma yake shi kuma ya dauka zaka ga suna daukan mushafi musamman jajaye ne liman yana yi shi kuma yana ta sada ne to wai ga maka yake yi وحمل المأموم المصحف من غير هذا خلاف الأولى لأن هذا يشغله عن سنن الصلاة والخشوع فيها إذا أبدأ كيف قاتل شيني سوراري ميلي ميلي كرسا باين لنغا بمبا كمبا تقوم يسي باب لي في مسألة 30 دبقوي باب لي في أسام الإمامي بيو أكو ويتابع المصلي جميع الأئمة kuma zaka bi duka ne gaba ɗaya har sai na ƙarshen ya ƙare domin duka limaman kamar limami ɗaya ne to matsala ta 38 wanda ya salla witiri tare da liman a sallar tarawihi to shikenan falahu an yanwiya shafa'a zaka yi niyyar shafa'i idan liman ya sallama sai ka tashi kai salla raka'a ɗaya mana sai ya hada sai ka hada da wancan ya zama maka me kenan shafa'i kenan mana shi ne mai zai zo witiri raka'a ɗaya to sai in bi shi liman ya yi sallama sai in kawo raka'a ɗaya ni ba zan yi sallama ba ke ta ga zama mun me shafa'i don in samu in jinkirta ne in jinkirta witiri na zuwa can ƙarshen dare an gane wannan karatun kuwa liman ya zo zai yi witiri to ni zai yi niyyar mai shafa'i in liman ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah mitan tashi sai in ci ko raka'a daya kaga ni shafa'i ne yake to da zama an ce ba ba witiri biyu ne a dare to ne yanzu shafa'i ban witirin ba tukun kuma na bi shi har karshen sallah oke zakka wannan ma da haka wa kike in baya so ya kulle ya bi shi in ya bi shi sai ya kawo raka'a daya sai ya sallame to in ka je gida sai ka ci gaba da witirin ka ki mas'ala ta 39 wanda zai sallan tarawihi kuma liman ya witiri tare da liman to kana so ka ƙara bayan qiyamul layl kai kadai to fa inda yusalli ma sha Allah an yusalliya to nabi zaka ya ƙara yayin da ka ƙara din raka'ataini kuma ba za ka maimai ta witirin ba in har ka yi witiri tare da liman don ka tashi kawai raka'a biyu shikenan iya yanda Allah ya so shikenan ba za ka maimai ta witiri ba na 40 wanda sallar isha ta wuce shi cikin jama'a sai mu ji wannan ka zo ka samu har an fara ne sallar ashan ko tarawihi to da yawa za ka ga mutanenmu to sai a ji a gefe kuma wai suna me wai sallar isha wannan suna gefe suna yin nasu wai kuma an suka zo suna can gefe a'a fa yajuzu lahu an yadkhula ma'a al-imami alladhi yusalli tarawih kawai sai in bi wanda yake tarawih kamar mu mutanen mu na can sun ce a'a ba kai me farilla baya bin me nafila waye bila mun bance lalle ba ni in na ga zan bi kai ban ce lalle ka bi shi kai ga ka zaka yi shanka da can gefe je kai a gefe ha ni kuma na ga zan bi liman ni na da ra'ayin me farilla yana bin me nafila sallah to sai ka hana ni kai kuma ba ka gani sai in hana ka mu dauki abin da sauki mana sai kuma ka zo kana zagi na wannan ƴan tsalle-tsalle ne ƴan waye ƴan tantadande ƴan waye duk maganganun da ya shi kenan kawai da an ce mai nafila ai mai farilla zai iya bi daman mai nafila to shi yana bin mai farilla za ka iya bi mana mai nafila shi zai ƙarin nafila ne to amma yanzu matsalar shi ne mai farilla ya bi mai nafila malam da ya ce wannan matsala ce can man fatatu salatul isha fi jama'a fayajuzu lahu ya halatta ba ce dole ba fa an yadkhula ma al-imami alladhi yusalli tarawih bi niyyati al-isha kai kana isha ne fa idha sallama al-imamu min raka'ataini qama fa atamma raka'ataini al-baqiyataini shikenan in ka kammala kuma ka bi shi abin da shikenan no wahala kenan ko to na 41 man fatatu salatu tarawih fi jama'a yanzu tarawihin ne gaba ɗaya ma ni ban samu na yi ba to fa yushrau lahu an yu'addiha munfaridan ya halatta yi ni kaɗai kana ni kaɗai ko kuma na samu ta jama'a da za su yi in je wani masallaci daban babu laifi ba sai da in ban samu jami'in ba shi kenan ta kuce mun sai ma da ce na 42 salatu tarawih ma imamul harami yanzu an koma maka Allah kai mu yawancin sun fara an fara bukin ko an fara visa an fara biya to yanzu ni na je bako ne wanne ne ya fi min kenan liman yana sallan tarawihi in bi shi ne ko je yana tawafi ne malai ce a salatu tarawih ma imamul harami afdal min tawafin nafilati yace li anna salatat tarawih waqtuha yafutu sallan tarawih lokacin ta yana isfiya amma tawafi fa baya isfiya kaga fiki ko to sai mbi me wani zai isfiya yanzu daga nan an kare har asuba har gari ya waye yana ta tawafi kuma sallan ta wuce kuma shikenan ta wuce ke 43 to man kana يطوف حول الكعبه شي يانا دوافي ني تو فلا يقطع الطواف لصلاه التراويح eh yanzu ka fara tawafi maybe ma tawaful qudum ne ko tawaful umra shi shikenan da baraka yanke ba saboda sallan tarawih saboda me domin sallan tarawih na fida ne ha amma da farilla ne fa za a dace dukkan tawafi gaba daya da security ma suna tattarewa za a tattare kai 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 sala sala ya haj sala 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 to sai ka gina kawai kana ana ƙara sallah sai ka gina daga gurin da ka tsaya ke sallan farilla zaka yanke dan kai sallan me eh zaka yanke tawafi dan kai sallan farilla sai kuma ka cika tawafin ka matsala ta 44 eh mustahabbi ne qunut a witri kaga wannan masallatan mu ne ko ake wannan ko masallatan suna yi al qunut Allahumma ihdina fi man hadayt ni tin ina yawo ban taba ji a irin masallatan su yi wannan Allahumma ihdina fi man hadayt kuma wa yashra'u lil imam wal ma'mum raf'u yadayni fihi ba ka taba gani fi ba a ce wannan ɗan Madina ne yayi oke oke daga Madina ka kawo wannan alhamdulillah alhamdulillah oke ba ɗan Ingila bane ko daga da dan Ingila aka ce to kuma da ke ce wani ne capacity dan London wannan dan Madina ba dan Madina kaga abinda bai naka kwazo kenan daga garin manzon Allah to shikenan ya halaka Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kan tada Al-Hasan ibn Ali ka duba Makka Madina ko ila ana yi na 45 la mane min addu'a inda khatmi alqur'ani fi salati tarawih yanzu ake an gama qur'ani an sauke kamar Makka Madina sai sun sauke fa saukewa complete complete to babu ne bi ai addu'a ma mu ko da amin amin li wurudi zalika an kazirin min as-salaf to sai dai kuma kana shiga hira kana shiga hira yanki kuma wajen alƙunuɗi za ka ga wani hira ake shiga amma a takaita da abin da ya zo a nasi 46 tu salla salatu tarawih min al-laylati al-ula li ramadan idan ake an ga wata ake fara me tarawih allati yura fiha al-hilal yau daren da ake an ga wata allati lam tasbiq awwal yawm lis-siyam wanda ba a fara azumi ba an ce an ga wata wannan daren yanzu ko kai kade ko cikin jama'a yanda yafi maka ikhlasi ka dukufa amma mu a Najeriya ce tun kafin a haife mu ya ake yi ne a Najeriya ce yau sai an dauki azumi daya sai a kama jama'a hakikani haka ne a'a idan yanzu mu iyayenmu dai alhamdulillah kuma su kuma sunna ta girme su ko sun fin girme sunna to to dora ce wai sabon addini ɗan Madina masu kawo sabon addini to fi a hankali ban 47 yanzu an fara da daren farko yanzu an ce an ga wata kuma fa la tu sallat tarawih laylatal eid ba a tarawih daren idi shi kuma muna yi ha ha ana yi nan kuma fara ba ma fara daga point of correction ne wannan correction li'anna salatat tarawih tushra'u fi ramadan yanzu kuma daren da muka shiga shi kuma mun fita daga mun shiga daren me idi daren idi kuma manzo Allah baya raya daren idi sallallahu alaihi wasallam na karshe la yushra'u taqsisu laylatil idi bil qiyam min bayni sa'iril layali bi halatta ce daren idi mun kebance shi da wata sallah ko idul fitr ko idul adha kaman dai kai ka saba halas baka saba ba man ba ba wani hadisi da inganta wani raya ne dararen idi wai wanda ya raya da dararen idi zuciyar shi ba za ta mutu ba ranar da zukata suke mutuwa wannan ba hadisi ba bai inganta kuma da yake nasallallahu ta'ala ya taqabbala minna siyama wal qiyama wa tilawata alquran wa yu'inana ala ta'atihi wa yaj'alana fi ramadan min al fa'izin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين